bashukuru kidana ndaga paridama kita kokuina ke arandama ntindana agakima kina sangena nabagida amana kirida oye tadan ke halikinta ye fata ki saya ta inkin gwaza na shiga tara a inda rabu yake kira saya dan karanta kura soyayya kai da makura Nkin gwajen na shiga tara A inda rabu yake kira Tsara kan karanta kuna Soyayya kai gundarin raina fita kina baki baka ina raina kin san ki ci zafira uina baje san batin raina a kulan halina kai duka ya da soyayya ta dake ma wani mai kwacewa 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 you are my living wani so baby ki ce kilata bintike idan da ciwo kice magani mai sohara ki share hawai hawai